Har yanzu dai ƴan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare na kisan jama'a a wasu yankuna na jihar Niger, Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kakar ɗeba amfanin gona ke kawo jiki. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi na nuna cewa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata, ƴan fashin dajin sun hallaka basaraken garin Mohoro tarama da wasu mutane kimanin 12 saboda sarkin ya hana mutanen garin nashi biyan kudaden haraji da ƴan fashin dajin suka dorawa jama'a a wannan yanki. Malam Ibrahim Shekarau shine sakataren wannan basaraki na Mohoro, wato Usman Abara da ƴan bindigar suka yi ma kisan gilla.
Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an shi kudi hannun talakai ba barayi ba. Cikin haka sai aka samu informa suka je suka gaya ma ainihin barayin nan ga abin da sarki ya faɗi. Haram sai ya tashi sun shigo a cikin garin Dusai suka cewa gidan sarki gaba ɗaya, suka kama sarki da sauran wasu jama'an shi suka wuce da shi. Suka isa a wani fadama da ake ce ma fadaman Holobo, shi ma yana duka karkashin rikon Mohoro ne, domin sun riga sun ɗaure shi a ainihin gambun katako da aka zo wanda ke ɗauke da shi suka ce su jefar da shi. Dole suka jefar da shi a cikin fadaman nan, suka ɗauko bindiga suka yi mishi halbi uku, Allah ya mishi cikawa. Daga nan suka jefa shi a cikin wannan ruwan ya wuce ya bi ruwa.
Yanzu saboda shi sarki ya ki amincewa a yi sulhun ne yasa suka ɗauki wannan mataki kenan?
Eh, shi yasa suka ɗauki wannan mataki.
To bayan sarkin wannan shi kaɗai ne aka kashe kenan ko?
Sun kashe mutum 13, sun jikkata wasu kuma yanzu suna asibiti.
Gwamnatin jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mugun aiki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki. Kuma tuni hankali ya fara kwantawa a wajen
dagacin mafaro a gurguje, mun tura jama'an tsaro a wurin. A yanzu haka magana da yake yi tsarin garin sun watsa, to yanzu alhamdulillah kowa ya dawo cikin gari.
Tuni dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari, kuma ta ce tana ɗaukar mataki kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya bayyana.
Ina ba su ashiwanan tabbas cewa ba tare da batar lokaci ba yaran masu ruga sun shiga wajen da sojoji da 'yan sanda da sauran dai jami'an tsaro.
A yanzu dai akwai fargaba sosai musamman akan ɗebe amfanin gona a waɗannan yankuna da 'yan fashin dajin ke neman ƙara mamayewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.